monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 11 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wata matashiya a birnin Jos ta dukufa aikin sa kai don gyara zamantakewar aure a cikin al'umma. Haka kuma za ku ji labarin wani matashi da ya kama sana'ar kwallon guragu ta kuma kai shi ga kamun nasara. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamu mun bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridin kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farar hula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin kasar Saliyo, kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya Laraba. A baya dai gwamnatin Saliyo ta ce an samu asarar rayuka, sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba, yayin da masu zanga-zangar suka yi ta jifa da duwatsu da ƙona tayoyi a kan titina saboda nuna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa. Kasar ta yammacin Afirka, wacce ke fama da hawan farashin kayayyaki da matsalar man fetur, ta sanya dokar hana fita a fadin kasar daga karfe 3 na yamma agogon kasar a wani yunkuri na daƙile tashin hankalin. Shugaban kasar Julius Maada Bio ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, a matsayinmu na gwamnati, muna da alhakin da ya rataya a kanmu na kare duk wani ɗan kasar Saliyo. Abin da ya faru a yau abin takaici ne, kuma za a yi bincike sosai. Baya ga gawarwakin uku da ke ɗakin ajiyar gawarwaki, wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga gawar wani farar hula a kan titi a gabashin Freetown. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa sojojin mali 42 ne suka mutu a kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru 10 ana yi a ƙasar Mali, wanda ya bazu daga arewacin ƙasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta Burkina Faso da Nijar. Wasu manyan jami'an soja da dama ne suka tabbatar da wata takarda da ta bayyana sunayen waɗanda suka mutu ga kamfanin dillancin labaran Faransa AFP, yayin da gwamnatin ƙasar daga baya ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ta ce sojoji 22 suka ji rauni, sannan an kashe 'yan ta'adda 37. Harin ya faru ne a ranar Lahadin da ta gabata a garin Tessit, a yankin da ke fama da rikici a kan iyakokin ƙasashen uku, inda kan iyakokin ƙasashen uku ke haɗuwa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, sojoji sun ce an kashe soja 17 da farar hula 4. Wasu 'yan waɗanda abin ya rutsa da su da suka yi magana bisa sharaɗin a sake sunansu sun ce wasu daga fararen hulan tsoffin jami'an gwamnati ne da aka zaɓa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar ya fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai, yayin da aka kwashe sama da tan 370 na kayan abinci a cikin makon farko. Tan 370 a farkon matakin wannan aiki na ganin wata alama ce mai ƙarfafa gwiwa, in ji Fred Kenny, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a cibiyar haɗin gwiwar da ke Istanbul wadda ke kula da yarjejeniyar. JJC tana da wakilai daga Rasha, Turkiya, Ukraine da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. An kafa ta ne a ƙarƙashin yarjejeniyar July 22nd Black Sea Grain Initiative, wanda aka sanya wa hannu a Istanbul don saka ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci da suke jigila zuwa daga tashar jiragen ruwa na kudancin Ukraine da nufin fitar da kayan abinci zuwa kasuwannin duniya. Fiye da jiragen ruwa dozin biyu ne suka makale a tashoshin jiragen ruwa na Ukraine tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya zuwa yanzu dai an ba da damar dozin biyu sun tashi.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda yayin da ake ci gaba da fuskantar yawaitar mutuwa aure a arewacin ƙasar. Wata matashiya a birnin Jos dake arewacin tsakiya ta Najeriya, Ummul Khair Abdul Mumin, ta dukufa aikin sa kai na ba masoya da ma'aurata shawara da nufin kyautar da zamantakewa a cikin al'umma. Ilyas Kasumu na dauke da wannan rahoton.
Ummul Khair wata mace ce da ta sadaukar da rayuwarta kan warware matsaloli tsakanin ma'aurata.
Soyayya babban sinadari ne cikin aure, amma bayan shi ana bukatar abubuwa masu hakuri, girmamawa.
Anan tana jagorantar wani taro ne da ta shirya a Jos arewa ta tsakiyar Najeriya kan tattauna matsalolin da ma'aurata suka fuskanta waɗanda ke kaiwa har aure ya mutu.
Wani abubuwa guda biyu su ke tafiya da aure, biyayya da tausayi.
So na ɗauki wannan fannin ne saboda ganin cewar mu'amalolin da yake faruwa cikin iyalai a al'ummarmu yana samun koma baya. Kuma sai naga akwai bukatar a gyara dangantakar ta yadda zamu dinga samun aurarraki wanda yake cike da farin ciki da zaman lafiya.
Soyayya da ake yi a yanzu abin da yasa ba ta iya yin aure da kiyar mata da wanda ke zama kauna shi ne ba a gina da al'ada da gaskiya da
ni ma ina daga cikin wayanda ire-iren wannan abubuwa suka faru da ni. Farko na rasa mijina ya rasu, daga baya kuma na yi aure. Rashin gina auren akan turba na addinin musulunci zan ce saboda Allah ya rufa min asiri ba ni da shi, amma dai ina da rufin asirin da a yanzu ba duk iya mai shekaru kamar na za a ci tana da daidai rufin asiri da nake da shi ba. So sai nake ganin ya aure ne akan wannan manufar tasa wanda at the end of the day ya kawo mana matsala wanda ta kai ga har muka rabu da shi.
Ko da shike babu wasu alƙaluma tabbatattu da ke nuna yawan mutuwar aurarraki a arewacin Najeriya, masara sun kyautata zaton cewa aure ɗaya cikin uku da aka ɗaura ne suke mutuwa a yankin a cikin shekaru uku.
Yawancin abubuwan da yake kawo kashe auren idan ka zo ka dai zaga shiririta ne, bai kamata a ce auren ya mutu ba, bai kamata a ce har an samu an kai ga cewa wai ana neman wani wanda zai zo shiga sulhu ba, sai ga rashin hankali ne da rashin hakuri da rashin sanin adalci ma daya ana zalunta ɗaya wanda kuma magana ne ko zai kankanuwa a samu maslaha a kai.
A shekarar 2019 rundunar Hizbar jihar Kano ta rijistar takardun saki miliyan 1, abinda ta ce ya haifar da yawan zawarawa a titunan yankin. Yawan mace-macen aurarraki kamar yadda masu fashin baki wajen wannan taro suka yi amanna shine yakan hassala sauran matsaloli da al'umma ke fama da su.
Dan ya zama na aure ya mutu, ƴaƴan ba sa tare da iyalansu, suna samun matsaloli na rashin kulawa, rashin tarbiya, wasu halayyar da suke shiga yakan shafi tunaninsu da zuciyoyinsu, karatunsu har ma da tarbiyarsu.
Ko da suke masu ruwa da tsaki a yankin na arewacin Najeriya, kama daga sarakuna, malumma da sauran masana, tuni sun yunkuro wajen tunkar al'amarin ta hanyoyi daban-daban, ciki har da irin wannan zaman tattaunawa da Ummul Khair take shiryawa. Daga Jos, Najeriya, Ilyasu Kasimu.
A gaida Ilyas Kasimu, hadin zuri kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dada kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatar shirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa an tuhumi wani jami'in Iran a laifin yunkurin kashe tsohon mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro John Bolton, da ake kyauta zaton na ramuwar gayya ne kan harin da Amurka ta kai da ya kashe wani babban janar ɗin Iran. Jami'an Amurka sun bayyana wanda ake zargin Sharam Prosafi a matsayin mamba na dakarun rundunar juyin juya halin musuluncin Iran. A halin yanzu hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI tana neman sa bisa zarginsa da laifin kisa na ɗaukar haya. Masu gabatar da kara sun ce makircin da aka yi wa Bolton, wanda tsohon mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump ne kan harkokin tsaro na shekara 1918-2019, mai yiwuwa na ramuwar gayya ne kan harin da aka kai a watan Janairun 2020 da ya kashe Qasem Soleimani, wanda shi ne shugaban dakarun Quds na Iran. Ma'aikatar shari'a ta ce Prosafi ya yi ƙoƙarin biyan mutane a Amurka $300,000 don kashe Bolton a Washington ko kuma jihar Maryland dake makwabtaka da ita. Takardun kotun jihar New Mexico dake Amurka sun nuna cewa mutumin da ake zargi da kisan wasu musulmai huda a Albuquerque ya musanta aikata laifukan da suka girgiza al'ummar musulman birnin bayan da jami'an tsaro suka tsai da shi akan titi. Takardun da aka fitar ga jama'a a daren ranar Talatan nan sun ce dan gudun hijirar kasar Afghanistan Muhammad Said ya shaida hukumomi ta hanyar tafinta cewa yana tuka mota zuwa Houston na jihar Texas domin neman sabon gida saboda tashin hankalin Albuquerque. Kaman na ranar Litinin ya faru ne fiye da mil 100 daga gidansa. Takardun kotun sun ce an samu gidan harsasai a motar Said daidai da na makaman da ake kyauta zaton an yi amfani da su a kisan guda biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla wani matashi dan asalin jamhuriyar Niger wanda bara ta kai shi kasar Ghana ya kama sana'ar kwallon guragu abin da ya sanadiye shi gasa tawagar kwallon guragu ta kasar Ghana tare da jagoranta wani club a Kumasi wato Ashant Warriors. Hamza Adams ya aika mana da ƙarin bayani kan rayuwar wannan matashi.
Ganyen zogale da ya kasance ganyen da al'ummar jamhuriyar Niger ke amfani da shi sosai a matsayin abinci musamman ma idan aka yi la'akari da sinadaran da yake tattare da su masu matukar amfani ga jikin bil'adama.
Na dauke ta abinci wanda take da amfani tana da vitamin tana gina jiki sai sa nake sayarta ina amfani da ita ina tsanta kowane lokaci.
Da dama dai daga cikin 'yan kasar Niger sun dogara da noma ko kasuwancin zogala wajen samun kudaden shiga.
Mun fito, mun shawara, mun yi sutura, mun yi maɗayan mu aure, mun biya buƙata, mun musu aure, mun hita kunya ɗaya, mun koma suka yau mun kai ta kunya su maza da mata ke da Allah sa albarka.
Ganin yadda ganyen na zogala ya samu karɓuwa wajen al'ummar Niger a matsayin muhimmin abinci, hukumomin kasar sun bullo da wani tsari na musamman na bunƙasa noma da kuma kasuwancinsa. Wannan tsarin ya tattara bangarori daban-daban da ke cin muryar zogalen kama daga manomansa da masu kasuwancinsa da kuma masu sarrafa shi, inda aka shirya wani baje koli na nuna irin abubuwan da ake sarrafa da zogalen a ɗakin taro na Academy da zai da ke birnin Yamai.
Na kawo alewa na zogale, bonbon na zogale, na kawo garin zogale, na kawo bouillon na zogale shine kamar aron maji na zogale. Na kawo kuma chips na zogale.
Muna kaman dambun shi da hatsi, muna dambun shi da dawa, muna Lipton da shi, muna diyan muna mai, kuma muna dafa shi muna sanya ana saida shi.
Muna yin yawo don ka ana sa abin ga zogalar garin zogalar ciki a cikin shi bai da sukari dan mutanen diabetic don ka nan wajen muna da fromage kamar cikin zamani ne ake ci da ake sa zogala ɗan maka da ake sa ciki shi ma da shanu madarar shanu zalla ce ake nan gare shi.
To ne dai wannan tsarin ya samu karbuwa wajen hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya.
Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya tare da hukumomin Niger da ke kula da kare muhalli sun cimma wata yarjejeniyar taimakawa wannan tsari na bunƙasa noma da kuma kasuwancin zogale a Niger ta hanyar tallafawa hukumomin na Niger da kudaden da suka kai miliyan 45 na sifa a matakin farko domin bunƙasa wannan tsarin.
To ko ne irin tallafi ne ita kuma gwamnatin Niger take kawo wa manoma da kuma masu sarrafa zogala?
Sosai akwai tallafi wanda na Fizan da Bagiri suke kawo ma mata domin in suka sarrafa su faida kuma su ma su ci amfani kai har ma a samar da ma matasa wasu da basu da aiki a cikin wannan sektor.
Ko bayan taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin jamhuriyar Niger, zogala na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da gurgusowar hamada.
Itatuwa ne wanda ana iya amfani da su don saboda a kare wannan hamada sinadarai wanda ake hudda masu gurɓata yanayi. Wannan zogala tana iya ta shanye shi a jikin da.
Yusuf Abdullahi daga Yamai, jamhuriyar Niger.
A gai da Hamza Adams. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Ne kirti daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 5.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku buga shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Mumuni Barma Yau shirin ke ban kwana da Musa Yusuf Abdullahi mai fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar na kasassu a jihar Plateau kamar yadda kuka ji a baya wannan matashi mai tawaya a kafa ya lakanci hikimomin kera kafafu da hannuwar roba bayan shafa shekaru yana karantar wannan fanni a kasar Malaysia sai dai duk da dimbin bukatun da ake da su akan irin waɗannan ababe a jihar Plateau da ma baki ɗayan Najeriya Musa na ciza yatsa saboda yadda har yanzu al'umma bata fara morar baiwar da Allah ya masa ba a wannan fanni sakamakon abinda ya kira halin ko unkula da mahukunta ke nunawa a kai a kashi na karshe na hirarsa da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji Musa Yusuf Abdullahi ya kara nana ta kira a game da muhimmancin aikin kera hannaye da kafafuwar roba a wajen mutane masu bukata ta musamman yana mai jaddada ingancin samfarin da aka koyar da shi a makaranta
na san irin wayanda suke yin wayannan sassan jikin mutane kamar anan jihar Plateau akwai wayanda su ma suna yi sun yi fice menene bambancin wanda ka koyo da irin wadanda ake samu a nan gurin
ito gaskiya bambancin a bayyane yake a cikin magana na nace wanda ma ake yin anan din da roba pipe na roba ne na ruwa ake yin shi idan kika zo kika auna nauyin shi da asalin kafan mutum ma kike ga ninka kusan so biyu sannan kuma babu asalin sassa da ake kokarin a kwafosu a yi su kawai ana yin shi ne kawai daga dan kafan sai gwiwa ta karfe da ake yi anan to wanda muka yi kuwa da ake samu abu ne wanda Turawa sun tsaya sun yi bincike kwarai akan shi sun kwafayen da waccan yake suka yi shi
wato daidai idan aka samu mutum daidai yanda kafan sa yake haka zai zauna
haka dan an train din mutum daga clinical bangaren lafiyan mutum har zuwa wajen shi fabrication yanda ake yin kafan to duk wannan abubuwan sai mun tabbata sun tafi daidai saboda kafan an riga an yanka jini ya kamata ya je wani waje yana tsaya a wani waje to akwai kalubale sosai da suke faruwa a yankakken kafan da ya rage to in mutum bai zama sananne a kai ba maimakon ya kawo mafita sai ya dada barna dan da yawa wasu kyantin bai su a kai ba amma kafa ba me yasa ba ka amfani da shi sai ya ce tap kafan da ya fara sa kafan shi ya zo ya fara jini daga baya ma ya fara ribewa wani ya ce ai shi shokin ma yake ji a kafan nashi bambancin da yake da shi shine wancan an bi hanya sosai an yi bincike kwarai wajen ganin cewa wannan kafan ya zama ya taimaki mutun ne ba ya kawo mai damuwa ba duk da su din ma suna taimaka amma bambanci aka tambaya anan gaskiya da bambanci sosai sosai
to kana ga kaman ta yaya ita hukuma za ta fahimci muhimmancin ku da kuma ta farfado da irin yadda da ake samun muku da wuraren aiki domin ku taimaka wa al'umma
eto yanzu ai abu ne wanda duniya kusan ta waye yanzu zaki ga ko ta hanyar sadarwa zaki ga cewa nakasassun wata kasan ga sunan da aka ba su damon kusan su ma abin alfaharin kasar su ne suna yin daidai mu in aka ba mu damon ai za mu iya yin daidai da su kuma mu fi su kuma duk mutumin da ake kaman zargin cewa ai wani ba zai iya ba to akwai zaki ga shi kokari yake ma ya ga ya burge ma wanda yake kokarin ba zai iya ba dan idan kika bi tarihi yawancin mutane da suke da bukata na musamman da aka ba su dama kike ji zaki ga suna yin abun da ma ake jin mamakin anya wayannan ba wasu mutanen boye da suke taimaka musu ma wajen aiki da shauransu hakan nan to idan aka ba mu dama na aiki ni ina ganin zai bada abun da ake bukata na farko kike kaman misali a wannan aikin na yin kafafuwan nan mafi aksarin masu yin aikin ba su da wata larura to wannan rashin laruran sai yasa ba su san me laruran yake ji ba idan me larura suka mai aiki yazo yana ta complain sai daga ƙarshe su ce in sun yi sun yi su ce kai ba za ka gode ma abin da kake da shi ba to wannan kalmar agun wannan ban Allah tafi ma baya san ma kafa saboda yana ganin kaman ka nuna gazawar shi da takurama to dalilin da yasa na kawo ni ina da wannan larura na san me ake ji bayan da za mu bude baki in wannan maganar saboda na san me take a guna to nan shi ya kara mana wani kaman in ce advantage akan wasu za mu iya sabin customer zama cewa sun samu abin da suke so da inganci kuma
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin dan gwagwarmayar ganin rayuwar na kasassu ta inganta a jahar Plateau Musa Yusuf Abdullahi da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya
a gaida malamin yanzu kuma lokaci ne da ruwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana
da jaridar The Chronicle da mu koma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine hayar Ghana bukatan a dakatar da duk wanda ya kai shekara 70 da shiga takarar shugaban kasa jaridar ta ce dan takarar shekara ta 2020 na jam'iyyar All People's Congress APC a takaici Dr. Hassan Ayarga ya yi kira da a yi gyaran kundin tsarin mulkin kasar da ya kafa ajiye wa'adin shekarar da mutum zai iya shiga takarar shugaban kasa wannan gyaran da yake bukata kamar yadda ya ce ya kamata ya haramta wa waɗanda suka kai shekaru 70 da haihuwa damar shiga takarar shugaban kasa walau masu zaman kansu ko kuma zababbun ɗan takara na jam'iyyun siyasa a cikin kasar da yake magana da jaridar The Chronicle Dr. Ayarga ya siffanta da abin damuwa wannan ra'ayi na waɗanda sun ka tsara kundin tsarin mulkin inda sun ka kasa iyakance wa'adin shekarun da mutum zai iya tsayawa a zaɓe shi shugaban kasa ya ce akwai shekaru na yin murabus daga aiki amma me ya faru ga shekarun shugabannin kasa kundin tsarin mulki ya yi shiru akan wannan kuma lokaci ya kai da ya kamata a yi gyara a kansa ita kuma jaridar Guardian Times wannan labarin tarwaito inda aka kai dazancin cutar COVID-19 ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta gabatar da allura na kimanin miliyan 18.5 na cutar COVID-19 jaridar ta ce jimlar magungunan allurar COVID-19 miliyan 18.5 aka yi amfani da su a fadin kasar a ranar Laraba in ji ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ma'aikatar ta ce mutane miliyan 826,497 aka yi wa allurar daga mutane miliyan 22.9 da aka sa ran yi wa abinda yayi kashi 35.1. Bari mu leka babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphica ita ko wannan labarin tarwaito ajandar cigaba mai dorewa kasar na bukatan shiri wadda zai yi aiki jaridar tace wani dattijo babban ma'aikacin diploma kenan Dr. Bafo Ajebuwa ya koka game da rashin shirin kawo cigaba na kasa mai dorewa ga baki ɗayan tarihin kasar nan a cikin wata hira da Daily Graphic tsohon ambasadan na kasar Amurka da kasar Japan ya sifatta da cewar abun takaici ne cewar babu wani kokari na samar da wani shirin da duk baki ɗayan kasar Ghana za su iya dogara kansa gun samun cigaba haka kuma ya nuna cewar ayyuka da shirye-shirye da ake zantarwa shekaru da shekaru su kauce duk suna dogara ne akan kudurorin jam'iyyun siyasa amma ba ainihin shiri na cigaban kasa ba kamar yadda ke faruwa a wasu kasashe da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Radwanullah da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Allah jami'an yan sanda biyu da kuma farahula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin kasar Saliyo kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya Laraba a baya dai gwamnatin Saliyo ta ce an samu asarar rayuka sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba yayin da masu zanga-zangar suka yi ta jifa da duwatsu da kona tayoyi akan titina saboda duna takaicin tabarbarewar tattalin arziki da sauran batutuwa Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa sojojin Mali 42 ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru 10 ana yi a ƙasar Mali wanda ya bazu daga arewacin ƙasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta. Burkina Faso da Niger. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai yayin da aka kwashe sama da tan 370 na kayan abinci a cikin makon farko. Tan 370 a farkon matakin wannan aiki na ganin wata alama ce mai ƙarfafa gwiwa, inji Fred Kenny. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a cibiyar haɗin gwiwar da ke Istanbul wadda ke kula da yarjejeniyar. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa an tuhumi wani jami'in Iran a laifin yunkurin kashe tsohon mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro John Bolton da ke kyauta zaton na ramuwar gayya ne kan harin da Amurka ta kai da ya kashe wani babban janar ɗin Iran. Jami'an Amurka sun bayyana wanda ake zargin Sharam Prosafi a matsayin mamba na dakarun rundunar juyin juya halin musuluncin Iran.
Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna tayi abokiyar aikin mu Baraka Bashir da mai gidan tambarnar samun karuwa ya mace wanda aka sawa suna Nafisa. Ubangiji Allah ya raya kuma baiwa Baraka da Nafisa koshin lafiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Zaballe ne ta na gabatarwa sai Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumal din ha na kuma gabatar muke cewa sai Allah ya kara hadan mu. Assalamu alaikum.